ذلك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال
سيرا تسيرون. إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الذي أمرنا بإتمام الحج والأمرة في قوله وأتم الحج والأمرة لله وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله القائل فيما صح عنه العمرة إلى الأمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى وافته المنية وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات الله وسلامه وبركاته عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala mai kowa mai komai wanda ya sake kaddara haduwar mu a irin wannan lokaci ta kafar radio gidan amfani insha Allah ta'ala inda aka saba sauraron fadakarwa a cikin addinin musulunci daga bakin dan uwanku mai suna Umar Malam Hussein kada a manta ƴan uwa a yau muna 23 ga watan Shawwal shekara ta 428 da hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yayi dace da 2 ga watan 11 shekara ta 2007 da aihuwar Annabi Isa alaihi salam ina fatan ana biye da mu sau da kafa game da maudu'in da muke ciki a irin wannan lokaci kasancewar satin da ya gabata mun dan yi bayani takaitacce game da wasu ladubba wanda ya dace ga mutumin da Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya karrama shi da wannan ni'ima shine ta ziyarar ɗakin sa mai alhurma, wato shine hajji. Duk da cewa kaɗan ne daga cikin ladabban, domin kusan ladabi 30 ne muka yi niyyar da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mu dan tunatar kawunan mu, amma kasancewar kuracewar lokaci mun zana ladabi kamar 12. To insha Allah ta'ala idan aka kiyaye waɗannan kadai, insha Allah ta'ala a cikin sa akwai kifaya, ya dan wadatar insha Allah ta'ala. Saboda haka tunatarwar mu a yau insha Allah ta'ala zamu yi bayani akan wato nau'i wanda yake na haji, domin aikin haji kusan kala uku ne, wato a tabbace a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da bayani game da wato fadla ta umra, da kuma menene hukuncin ita umra a shar'ance, sannan da sifarta. Idan har mun samu kingin lokaci insha Allah ta'ala zamu yi dan bayani akan abubuwan da aka hana wanda ya dau harami da umra ko kuma da haji, sannan insha Allah ta'ala abinda zai zo a baya zuwa sati na gaba da abinda ke bayan sa zamu yi bayani akan haji bakin gulgudu insha Allah ta'ala. To ƴan uwa, kada mu manta kasancewar Ubangiji tabaraka wa ta'ala a cikin alkur'anin sa shine ya wajabta mana haji a fadarsa da yake cewa wa atimmul hajja wal umrata lillah, ku cika haji da umra ba don kowa ba sai dan Allah tabaraka wa ta'ala. Wannan ana nuna mana cewa haji da umra wato dole ne mu tsarkake niyya mu yi su dan Allah tabaraka wa ta'ala. Sannan Ubangiji ta'ala yake nuna mana cewa hajjin nan wajibi ne, domin lafazin wa atimmu fi'ilul amr ne, min atamma yutimmu ikmaman wa atimma, ka cika haji wato ka zo da ita kamar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koyar, haka nan umra ka zo da ita tamkar yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo da ita, domin wannan aya dalili ce akan wajibcin haji da umra, kamar yanda wasu malamai suka tafi akan cewa umra ma wajibi ne kamar yanda bayani zai zo. Aya ta biyu akan wajibcin haji shine fadar Allah tabaraka wa ta'ala, walillahi 'alan nasi hajjul bait liman istata'a ilayhi sabila, naga Allah tabaraka wa ta'ala akan bayin sa, wato shine ziyarar dakin sa mai alhurma, amma ga wanda ya sami ikon tafarki zuwa can shine ya mallaki, wato kamar yanda wasu malamai sun fada cewa ma'anar al-istiqa shine mutun ya mallaki taguwa da guzurin da zai isar da shi zuwa haji tare da amuntuwa a bisa ransa da dukiyarsa. To dan haka ƴan uwa, kada mu manta Ubangiji tabaraka wa ta'ala dukkan wasu ayyuka na ibada Ubangiji ta'ala ya kayyade musu wasu lokata waɗanda wannan aiki na ibada ba sa inganta idan aka zartar da su ba a cikin lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya kayyade musu. Don haka mu gane ita haji tana da lokaci guda biyu, shine al-mawaqitu zamaniyya wal makaniyya, wato lokata waɗanda suke na zamani, kuma akwai lokaci wanda yake na wuri, inda idan kai haji inda ba anan kai ba, to koda ka zo da ita a bisa yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya koyar baka da haji, domin wargi ne kawai kai. Daga cikin al-mawaqitu zamaniyya, lokata waɗanda suke na zamani wanda haji take inganta a cikin su, wato su ne wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyana mana a cikin alkur'ani. Ubangiji ta'ala yake cewa al-hajju ashhurun ma'lumat, haji wato watanni ne waɗanda suke sanannu. Don haka a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka samu bayanin waɗannan watanni waɗanda suke sanannu, wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ayyana mana cewa su ne watannin haji. Tun ran da aka ce watan Shawwal ya tsaya, to ya halatta tun daga ran nan mutun ya dau harami da niyyar haji, ba zai kunce haramin sa ba wato sai zuwa ran 10 ga watan Zulhijja, ran da aka dawo wato daga Muzdalifa aka je aka jehi ramin Aqaba, a ran nan mutun zai iya kunce haramin sa. Kenan mu gane watan Shawwal da Zulqa'ada da 10 ga watan Zulhijja waɗannan su ne almawaqitu zamaniyya lil hajj, lokata waɗanda suke na zamani domin yin haji. Idan ba a cikin waɗannan kwanuka mutum ya yi haji, to ba shi da haji. Misali, mutumin da zai ce ni zan yi haji na a cikin watan Al-Muharram, ko kuma zan tafi na yi haji a cikin watan Ramadan, ko kuma zan yi haji a cikin watan Rajab, baka da haji, domin Ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ƙayyade mata zamani su ne waɗannan watanni guda uku: Shawwal wa Zulqa'ada wa Ashrun min Dhulhijja. Akwai mawaqitul makaniyya, almawaqitul makaniyya su kuma lokata ne guda, wurare ne waɗanda suke guda biyar, wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade cewa mai niyyar haji ko umra to bai halatta ba ya ƙetare wannan wuri ba tare da harami ba. Kamar yanda a cikin hadisi wanda ke tabbaci a cikin Bukhari da Muslim daga Abdullah ibn Abbas, Allah ya ƙara masa yadda, shine yake cewa wa qata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li ahli al-Madinati Dhul-Hulayfa wa li ahli Sham al-Juhufa wa li ahli Najd qarn al-Manazil wa li ahli Yaman wa li ahli al-Yaman Yalamlam hunna lahunna wa liman ata alaihin min ghairi ahlihin liman kana yuridu al-Hajj wal-Umrah فمن كان دونهن فمهله من أهله وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها. واتو ابن عباس الله يكرم سيدا يكي تيوا منظر الله صلى الله عليه وسلم يا إياك انشيما متانا مدينة اندي وجب سلو حرمي واتو شيني ونوري واند اكي تيوا مسا ذو الحليفة. Dhul-Hulayfa a yau shine ake ce masa Abiyaru Ali. Akwai masallaci na musamman wanda aka yi wanda ake ce masa Masjidu Dhul-Hulayfa. To anan mutanen Madina wato suke daukan harami, domin anan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya dau harami a lokacin da zai tafi hajjin sa. To saboda haka yace ƴan Madina, wannan shine miƙatin su wanda yake almakani, anan ya dace su dau harami. Sannan sai yake cewa mutanen Sham su kuma manzon Allah ya ƙayyade musu wurin daukan harami shine wani wuri wanda ake ce masa Al-Juhufa. Juhufa wata ƙauye ce wadda take da dadda tsakankanin birnin Makka. An gane ku? Tsakankaninta da birnin Makka wato marhala uku ce. Tafiya ta marhala guda uku ce. To dan haka anan ne ake daukan harami wato ga mutanen Sham. Shine a yanzu ake ce masa Rabik, domin alƙaryar wato ta rigai ta gushi. Saboda haka a yanzu sunan wurin Rabik ake ce masa. To don haka manzon Allah ya ƙayyade cewa mutanen Sham wannan shine wato miƙatunsu, inda ya dace su ɗau harami. Don haka mu ma wato Al-Juhufa shine miƙatin mutanen Yamma, kamar yanda malamanmu suka yi bayani a cikin littattafai waɗanda suke na fiqhu. Sannan manzon Allah sai yake cewa su ko mutanen Najd, abinda ake cewa Najd shine kewayen birnin Riyadh, capital kin Saudiya da ƙauyukanta su ne ake cewa An-Najd. To su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade musu wurin daukan harami shine ake ce masa Qarnul Manazil, a yau abinda ake ce masa As-Sayl. Tsakankanin shi da Makka marhala guda biyu ne, tafiyar marhala guda biyu ne, wato shine miƙatin mutanen Najd. Mutanen Yaman su kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade musu wani wuri na musamman wanda ake ce masa Yalamlam. Yalamlam wato wani dutse ne, an gane ku? Anan Tuhama. To shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ƙayyade cewa anan za su dau harami su mutanen Yaman. Tsakankaninsa da Makka wato marhala guda biyu ne, shine a yau ake ce masa As-Sa'adiyya. As-Sa'adiyya shine miƙatin mutanen Yaman da duk wanda ya biyo ta wannan hanya. Sannan sai manzon Allah yake cewa hunna li, duk da cewa a hadisin da ke cikin Abu Dawud da Nasa'i daga Aisha, Allah ya ƙara mata yadda, mutanen Iraki shine miƙati na biyar, su manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ƙayyade musu wani wuri wanda ake ce masa Zatu Irq wato shine miƙatin mutanen Iraki, a yau abinda ake ce masa Abdariba. الضريبة سكن كانن سدى مكة شيما تفيا شيتا مرحلة بيو تو دنهكا منزان الله سيكي شيوا هن لهن ودن ميكاتي قدابير واتو نودن دا أكزاناني ولمن أتا عليهن دا دوان دي بيو تنن يشي تنن زي وچي تو شيما ونن يازم ميكاتنسا مثالي مو متنن نيجر kaga miƙatunmu ina ne shine juhufa wanda ake ce masa rabik a yau amma idan daga judda muka ketare muka tafi madina to dole daga miƙatin mutanen madina zamu dau harami ba zamu ci ba sai mun dawo miƙatunmu don haka manzon Allah ya ce hunna lahunna waliman ata alaihinna min ghairi ahlihinna su waɗannan miƙati na masu su ne da duk wanda ya wuce da wannan miƙati wanda yake ba miƙatun su bane to dole ka dau harami a wannan miƙati wanda ka buta wajensa ga wanda ke nihin haji da umra idan ba da niyyar haji ba kai kake idan ba da niyyar haji ba wato kake nihin shiga makka kuma ba niyyar umra ba to ba wajibi bane ba ka dau harami don haka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa to wanda ku gidansa yake koma bayan miƙati misali a ce daga nan zuwa gidan mai wato shine gidan mai shine miƙatin a ce mutanen zandar idan za su dauka misali a ce fiso shine wato makka sai ya kasance gidanka yana gaban gidan mai to dole daga nan gidan mai zaka daga gidanka lokacin nan ne miƙatin ka daga nan zaka dauka ba zaka ce ba sai ka dawo baya wato gidan mai sannan ka dauki wato harami to dan haka manzon Allah yake cewa faman kana duna hunna famahilluhu min ahli duk wanda gidansa yake koma bayan miƙati manzon Allah yace daga gidansa zai dauki haramin sa yace hatta da ƴan makka daga cikin gidaddajin su kawai za su dau harami daga ka fito daga gidanka ka dau harami sai ka fara labbaik allahumma labbaik anan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zana mana wato lokacin waɗanda suke na haji waɗanda suke na zamani kuma da wuraren da ya cancanta a dau harami da haji abu nabi ɗan uwa wato ita shi aikin haji wato ba kala ɗaya bane kusan kala uku ne kamar yanda ya tabbata a cikin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko akwai at-tamattu na biyu akwai al-qiran na uku akwai al-ifrad at-tamattu sannan al-qiran sannan al-ifrad abinda ake cewa at-tamattu wato shine mutun yayi harami a cikin watannin haji mutun ya dau harami da niyyar umra ita kadai kawai misali a cikin watan shawwal kai umra ko kuma a cikin watan zulhijja a cikin watan zulqa'ada ko kuma a farkon watan zulhijja wato kai niyyar umra ita kadai ka zo da umra sannan idan ka gama umrarka a wannan shekara kai haji wannan shine ake cewa at-tamattu a cikin wannan shekara kai haji kenan kai umra a cikin watan shawwal ko azulqa'ada ko azulhijja sannan kuma a wannan shekarar dadi da ƙari kuma kai haji amma da za ka yi umra a cikin watan ramadan to wannan ba a cewa kai tamattu'i domin ramadan bai daga cikin watannin haji abinda ake nihi kenan a cikin waɗannan watanni na haji mutun yayi umra ita kadai ya warware sannan yayi haji a cikin wannan shekara shine ake ce masa at-tamattu wanda Allah yake cewa faman tamatta'a bil umrati ila al-hajji famastaysara min al-hadi abinda ake cewa kirani wato shine mutun yayi harami yayi niyya ta umra da haji tare a lokacin da zaka dau harami imma a cikin watan shawwal ko zulqa'ada ko kuma zulhijja aniyar ka sai ka hada haji da umra baki daya to wannan shine ake cewa al-qiran idan ka gama umra wato sai ka wanzo a cikin haraminka ba za ka kunce harami ba kuma duk abubuwan da aka haramta ma mai harami ba za ka aikata ba sai ran 10 ga wata a lokacin da ka kunce harami wannan shine ake cewa al-qiran mutun ya hada niyyar haji da umra baki daya ko kuma mutun yayi niyyar umra kai tsaye kafin ya fara ayyuka na umra an kusa isa makka ko kuma an shiga makka kafin ya fara tawaful qudu kafin ya fara tawafi wanda yake na umra a lokacin nan sai ya ga cewa tunda dai yanzu yana da lokaci ya kamata ya kuturtar da hajji akan umra sa kenan ya hada niyyar hajji da umra a wannan lokaci ya halatta ya shigar da hajji wato akan umra sa ya zaman to kenan mai kira ne abinda ake cewa al-ifrad abinda ake cewa al-ifrad wato shine mutun yayi ni yayi harami wato da hajji kawai niyyar ka ita ce hajji kawai in ma kai niyya a cikin watan shawwal ko kuma zulqada ko kuma zulhijja kai dai niyya da kai a lokacin da ka dauki harami kawai niyyar hajji ce ita kadai idan ka isa makka kai tawaful qudum kai sa'ayi tsakankanin safa da marwa shine sa'ayul hajj sannan sai kai ci gaba da zama a cikin haraminka ba za ka kunce wannan harami sai ran 10 ga watan ran idi wannan shine ake cewa al-ifrad an gane ku to dan haka kenan mu gane ɗan uwa anan in ma kai at-tamattu at-tamattu shine kai niyyar umra kawai idan ka je kai ayyuka na umra ka gama lokacin da ka gama tawafi wato sannan ka zo kai sa'ayi tsakankanin safa da marwa kai aski ko kuma kai saisaye a lokacin nan sai ka kunce haraminka sannan ran 8 ga wata yaumut tarwiya sannan sai kai harama da aikin hajji kenan kaga kai umra daban sannan kuma ran 8 ga wata a ran nan ka dau niyyar hajji wannan shine ake cewa at-tamattu ɗan kwanukan da ya shiga tsakankanin umrarka da hajjinka wanda kake aikata abubuwa waɗanda aka haramta ma mai harami domin kai umra kawai kai shine ake cewa at-tamattu don haka mu gane shi kuma al-qiran mutum idan yayi harami da umra da hajji baki ɗayansu ko kuma ya dau harama da umra a hurku sannan bayan an kusa isa makka ko kuma an shiga birnin makka kafin ya fara ayyuka na umra wato sai yayi niyyar cewa ya biyo baya da hajji akan niyyarsa ta umra ya hada su baki daya a lokacin nan sai yayi tawafi wato shine ake ce masa tawaful qudum sannan sai yayi sa'ayi kai kawo tsakankanin safa da marwa kamar yanda bayani zai zo a gaba insha Allah ta'ala sannan kuma sai ya ci gaba da zama a cikin haraminsa ba zai kunce wannan harami sai ran 10 ga wata duk abubuwan da aka haramta ma mai harami to zai daina aikata su sai ran da ya kunce haraminsa 10 ga wata to don haka mu gane shi mai kirani ya halatta jinkirta sa'ayinsa wato idan yayi tawaful qudum sa'ayi tsakankanin safa da marwa sai ya jinkirta shi wato har izuwa lokacin da yayi tawaful hajj kenan idan yayi tawaful hajj shine ake cewa tawaful ifaba sannan a wannan lokaci sai yayi sa'ayinsa tsakankanin safa da marwa idan ko a lokacin da yayi tawaful qudum yayi sa'ayi tsakankanin safa da marwa to ran da aka sauko daga arafa washe gari ran 10 ga wata lokacin da aka tafi aka yi jihwa aka yanka hadaya aka yi aski to abinda zai yi idan ya je makka kawai tawafi zai yi shine tawaful ifaba wancan sa'ayi da ya wadatar masa haka nan mai ifradi idan yayi tawaful qudum yazo yayi sa'ayi tsakankanin safa da marwa sai ya ci gaba da zama a cikin haraminsa har izuwa ranar idi idan ko yana bukata a lokacin da yayi tawaful qudum sai ya jinkirta safa da marwarsa sai ran da yazo yayi tawaful ifaba sannan sai yayi sa'ayi tsakankanin safa da marwa idan ko ya riga ya gabatar da shi to a lokacin da zai yi tawaful ifaba idan yayi to ba maganar sa'ayi wancan na farko shine ya wadatar da shi to dan haka anan ƴan uwa idan muka tsaya muka gane menene zai bambanta mana tsakankanin mai ifradi da mai kiran dukkan su matsayin su daya abinda ke bambanta su kawai kasancewar shi mai kirani abin da yake wajibi a kansa wato sai ya bada hadaya shi kuma mai ifradi babu hadaya a kansa domin kasancewar mai ya janyo masa bada hadaya kasancewar ya hada hajji da umra a niyya daya shi kuma wannan niyyar hajji kawai yayi don haka mai tamattu'i shi ma wajibi ne ya bayar da hadaya in har ba din garin makka bane ba wanda yake zauna a makka to shine Allah tabaraka wa ta'ala bai wajibta masa hadaya ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام وبنجي تعالى yace bayar da wannan hadaya wato ga wanda iyallansa basu zamantu ba suna zaune wato a masallaci wanda yake mai alfarma yani sune waɗanda suke zauna a birnin makka to dan haka ɗan uwa kamar yanda bayani ya gabata cewa nau'i guda uku ne daga cikin aiki na hajji sai mu tsaya mu yi tunani wanne ne fiyayye wanda zai fi lada kuma zai fi kusantar da mu da Ubangiji tabaraka wa ta'ala, duk da cewa kowanne mutum yayi ya dace ma sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai dai ana buƙatar mai imani a kullun idan aka ce aiki gashi nan kusan kala biyu zuwa uku ko kuma sama da haka, sai aka ce amma kala kaza ya fi soyuwa a wajen Allah tabaraka wa ta'ala, to saboda haka mai imani sai ya yi gaggawa ya zaɓi fiyayyen aiki daga cikinsu. Don haka daga cikin waɗannan kala guda uku, at-tamattu da al-qiran da al-ifrad, fiyayyensu wato shine at-tamattu. Saboda mai, domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya huri sahabbansa cewa su yi tamattu'i, kuma ya kwadaitar da su akan haka, domin ya umarce su cewa su juya niyyar su ta hajji da suka yi a lokacin da aka fito daga Madina. An kusa isa, manzon Allah ya ce ku juya niyyar ku ta hajji da kuka yi ifradi, ku maida ta zuwa tamattu'i, ku maida ta zuwa umra. Da lokacin da aka fito daga Madina, sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun yi niyyar hajji kawai. Kafin a isa Makka, sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan niyya ta ku ta hajji, ku juya ta koma umra domin ku yi tamattu. Menene zai nuna mana haka? Shine hadisin da Ibnu Abbas Allah ya kara masa yadda, lokacin da aka masa tambaya game da tamattu na hajji, faqala, sai yake cewa ahallal muhajiruna wal ansaru wa azwajun nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam fi hajjatil wada wa ahlalna falamma qadimna makka قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة إلا من قلد الحدايا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة وأتينا النساء ولبسنا الثياب رواه البخاري. عبد الله بن عباس الله يقرأ ما سيدا وتيكي ولوك تند أك ما ستنبيا قمد تمتئي سيكي وتبس muhajirai wato sun yi niyyar hajji, haka nan mutanen Madina sun yi ihlali game da hajji, da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjin sa na ban kwana yace mu ma mun dauka muryar mu mun yi niyyar hajji. A lokacin da muka kusanci Makka, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yake cewa niyyar da kuka yi ta hajji ku maida ta umra. Sai dai mutumin da ya riga ya ma hadayarsa rataya, mai ake cewa a taqlid shine wato hadaya da ake mata alama a tsaga bangaren tuzanta na dama, jini ya gudana dan a san taguwar Allah ce wadda aka kawo ta domin a bayar da ita hadaya, ko kuma da ake rataya mata wata kaba ko kuma wani takalmi dan kasancewar koda ta sarganta, to a tabbatar da cewa taguwa ce ta hadaya, duk inda ya kama a yanka ta domin bai halitta ba a saida ta. To dan haka Ibnu Abbas yake cewa sai muka yi dawafi wato da Ka'aba, muka yi sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa, da muka gama umran mu yace muka je ma iyallan mu, matan mu kenan, kaga meniyar hajji wanda yake ifradi bai halatta bai je ma iyallan sa siran 10 ga wata lokacin da yaje hiramul ramin Aqaba. Don haka duk da cewa kwata kwata ma bai halatta ba a kansa siran da yayi dawaful ifada ya gama, yace wala business ya ba, sannan kuma muka sanya tufafin mu waɗanda suke na al'ada. To don haka anan mu gane niyyar da suka yi ta ifradi ne da haji, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ku kunce niyyar ku kuma yada ta umra. Dalili na biyu wanda yake nuna mana cewa tamattu'i yafi kowane nau'i daga cikin nau'in ayyuka na haji shine hadisin da ke tabbata a cikin Muslim daga Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda, yake cewa kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam muhillina bil hajji ma'ana nisa'u wal wildan falamma qadimna makkah tufna bil baiti was safa wal marwa faqala lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam man lam yakun ma'ahu hadayun falyuhlil falyahlul qala qulna ayyul hil قال الهل كله قال فأتينا النساء ولبسنا الثياب ومسسنا الطيب فلما كان يوم التروية أهللنا بالحج. Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda yake cewa mun fita tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muna da niyyar haji tare da mu akwai matan mu akwai ƴaƴan mu a lokacin da muka gabaci Makka muka isa Makka muka yi tawafi muka zo muka yi sa'i tsakankanin Safa da Marwa sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana duk wanda bai zo da hadayarsa ba manzon Allah ya ce to ya kunce niyyarsa Jabir yake cewa sai muka ce wace irin kuncewa zamu yi ya Rasulullah sai yace alhillu kullu yace kuncewa baki daya shine wato kun gama aikin ku na umra yallanku turare ma an hana wato wanda ya dau harami da haji ko umra amma yace dukkan su muka shafa ran 8 ga wata sannan kuma muka yi harami da haji wannan hadisi yana tabbata a cikin muslim wannan hadisi na biyu kenan wanda ke nuna mana cewa tamattu'i shine fiyayye daga cikin waɗannan ayyuka na haji a wata riwaya ta Imam Muslim Jabir yake cewa qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam faqala قد علمتم أني أتقاكم لله وأصدقكم وأصدقكم وأبركم ولولا هدي لأهللت كما تهلون ولو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسك الهدي فهلوا فهللنا وسمعنا وأطعنا جابر يكي ومن زن الله صلى الله عليه وسلم يا سيا أتكم سيكي وتبس kun yi sani kun tabbatar da cewa ni na fi ku tsoron Allah kuma ni ne na fi ku gaskiya wajen fada kuma ni ne mafi bin Allah ku tabaraka wa ta'ala yace ba dan hadaya ta ba manzon Allah yace ba dan na koro hadaya ba ni ma da na kunci harami na tamkar yanda kowa kunci manzon Allah yake cewa walaw istaqbaltu min amri mastadbartu ma'anar walaw istaqbaltu min amri mastadbartu manzon Allah yace inda na san irin haka ne ma za ta faru game da ni yace lam asqil hadaya yace da ban kuro hadaya ta ba tun daga can manzon Allah yace fahillu saboda haka ku kunce haramin ku Jabir yake cewa muka kunce haramin mu muka ji wanda yake na karba game da abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hore mu da shi kuma muka meka masa wuya kaga wannan dalili na uku akan cewa wato yin tamattu'i yafi ifradi kuma sannan yafi kirani wannan abu ne wanda yake a bayyane don haka idan muka tsaya muka nura cewa yin tamattu'i shine yayi daidai da nihin Allah tabaraka wa ta'ala dake fada a cikin alqur'anin sa yuridu Allahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra wa qawluhu ta'ala yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa qaulullahi ta'ala wa ma ja'ala 'alaykum fid-din min haraj da fadar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bu'istu bil hanifiyyati samha manzon Allah yace an aiko ni da addini wanda yake mai sauki ubangiji ta'ala a waɗannan ayoyi guda uku ya nuna mana cewa wannan musulunci akan sauki ya gina shi to dan haka kenan mu gane anan an ba mai tamattu'i damar wato ya ji daɗi da iyallansa ya aikata dukkan wasu abubuwa maimakon ya zauna kwana da kwanaki a kuntace a cikin harami to don haka wannan su ne wato nau'i guda uku wato na haji don haka mu gane mutum zai iya yin wato mai haji zai iya yin harami da umra cewa yana tamattu'i da wannan umra tashi zuwa ga haji idan bai samu damar da zai cika wannan umra tashi kafin tsayuwa a Arafa to dan haka a cikin wannan hali sai ya iya shigar da hajjinsa akan umra kafin ya fara kenan ya zamanto mai kirani kai ne misali ran 8 ga wata ka isa Makka da ka dau harami ma wajen la'asar ka shiga Makka ko kuma misali mu ce cikin dare ka shiga Makka kafin ka gama ayyukan umra sai kai tsammanin cewa za a wayi gari rana Arafa tsayuwa Arafa ta kuce maka kai tsaye sai ka shigar da umrarka a cikin haji misalin sa shine kamar matar da ta yi niyya da umra da niyyar tamattu'i zuwa haji ta yi umra sannan kuma ta yi haji tayi niyyar umra wato sai jinin al'ada ya zo mata ko kuma ta biki ta aihu kafin ta je ta yi tawaful qudum wanda yake na umrarta bata samu tsarki ba kafin tsayuwa Arafa aka ce yau Arafa kuma ga jinin al'ada ya kasa yankewa to a lokacin nan sai ta yi niyyar hajji kenan ta zama tu mai kirani canda ta yi niyyar umra to anan sai ta shigar da hajji kenan ta zama tu mai kirani sai ta aikata dukkan abinda mai hajji yake aikatawa kamar lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hajjinsa ta ban kwana suka gabato tare da matarsa Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha take cewa lokacin da muka iso wani wuri wanda ake ce masa As-Sarif tsakankaninsa da Makka mil 10 ne Aisha take cewa jinin al'ada sai ya zo mu sai na fashi da kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo sai yake cewa me yasa miki ya Aisha take ce manzon Allah yake cewa shin jini ya zo miki halanna al'ada Aisha tace kware da gaske manzon Allah yake ce mata inna hadha amrun katabahu Allah ta'ala ala banati adam wannan al'amari ne wanda ubangiji tabaraka wa ta'ala ya kaddara ma ƴaƴa mata wato daga cikin ƴaƴan adam don haka sai manzon Allah yace mata faqdi kullama yaqdi alhajj aikata dukkan abinda mai hajji yake aikatawa ghaira Allah taqufi bil bait manzon Allah yace sai dawafi ne kawai ba zaki ba domin tawafi sharadin da aka yi na sallah shine dole sai an yi sharadi sai an yi shine at-taharatul asl at-taharatu sughra wal kubra dole sai mutun yayi tsarki wanda yake karami da babba kenan sai mutun ya tsarkaka daga hadasi al-akbar wal asghar to dan haka mu gane sai ta shigar da niyyar hajji akan umrarta kenan sai ta tafi ta yi tsayuwa Arafa ta aikata dukkan wasu ayyuka na hajji dawafi ne kawai ba za ta yi ba sai rinda ta samu tsarki wannan ta zaman to kenan an gane ko dawafi ne kawai ba za ta yi ba da sa'ayi tsakankanin Safa da Marwa sai ta tsarkaka wato ta yi wanka sannan ta aikata su ta zaman to mai kirani kenan kuma wajibi ne akan ta ta bayar da hadaya ko kuma misali mutumin da wato yayi harami da niyyar umra zai yi tamattu'i sai bai samu damar shiga Makka wato kafin lokacin tsayuwa Arafa to a lokacin nan kai tsaye sai ya shigar da hajjinsa akan umra sai ya gaggawa ya tafi ya tsaya a Arafa domin idan yace kafin ya gama ayyuka na umra to tsayuwa Arafa za ta kubce masa to shi ma sai ya shigar da hajji akan umrarsa ya zama tu mai kirani shi ma abin da yake wajibi a kansa wato shine bayar da hadaya wato domin duk wanda yake kirani abin da yake wajibi a kansa shine bayar da hadaya to dan haka ƴan uwa wannan shine wato nau'i uku daga cikin nau'i na ayyukan hajji bayanin mu na biyu ƴan uwa shine hukuncin umra kafin mu je fadlatta kuma da yanda siffarta take insha Allah ta'ala idan har ubangiji ta'ala ya sanya lokaci ya mana da kingi ita umra wato malamai magabata malaman ahli sunna wal jamaa irin su imamu malik irin su imamu abu hanifa irin su imamu ahmad ibn hanbal irin su imamu shafi'i sune ake ce musu a'immatu ahli sunna wal jamaa Allah ya kara musu yadda da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun yi sabani game da hukuncin umra wasu sun ce ita umra farilla ce tamkar yanda hajji farilla ce magana ta biyu wasu malamai suka ce a'a umra sunna ce to dan haka mu gane magana ta farko malamai suka ce ita umra wajibi ce ga dukkan mutumin da hajji ta zamanto wajibi a kansa masu wannan fada kwa wato shine Umar Allah ya kara masa yadda khalifa na biyu daga cikin khalifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wato malamin al'umma shine Abdullah ibn Abbas da marubucin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Zaid ibn Thabit da Abdullah dan Umar da Aisha matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin tabi'ai akwai Sa'id ibn al-Musayyab akwai Sa'id ibn Jubair al-Majirin ibn Abbas akwai kuma Aba'u ibn Yasar akwai Dawu Sulaymani akwai Mujahid ibn Jabr akwai Al-Hasan al-Basri akwai Ibn Sirin akwai Imamu Sha'abi wanda ake ce masa Amir ibn Shirahil, kuma wato Sufyanu Sauri da Imamu Ahmad ibn Hanbal da Ishaqu ibn Ibrahim ibn Rahuya da Imamu Shafi'i a fadarsa wadda take sabuwa, da kuma Dawud ibn Ali al-Zahiri da Imamu al-Bukhari Allah ya ji kansa. Dukkan waɗannan sahabbai da waɗannan tabi'ai da waɗannan tabi'ut tabi'in sun tafi akan cewa duk mutumin da hajji ta zamanto wajibi a kansa, umra ma wajibi ce. Dan haka idan muka koma littafin da yafi kowane littafi inganci a bayan ƙasa bayan Al-Qur'ani, me nake nufi, shine Sahihul Bukhari, kamar yanda malamai suka tabbata akan haka, shine yafi komai inganci bayan Al-Qur'ani. Imamu Al-Bukhari yayi babi na musamman, yake cewa babun wujubul umrah wa fadluha, baban dake bayanin wajibcin umra. Kenan anan ya tafi akan cewa umra wajibi ce, tilas ce, kuma da abin da yazo game da fadlarta. Waɗannan magabata ya kamata mu san menene dalilin su akan fadar su da suka ce umra wajibi ce. Na farko, maganar su shine fadar Ubangiji tabaraka wa ta'ala da yake cewa wa atimul hajj wal umrata lillah, Ubangiji ta'ala yake cewa ku cika haji da umra saboda Ubangijinku tabaraka wa ta'ala, ku yi ta dan Allah da caciciyar niyya. Kaga anan umurni ne Allah tabaraka wa ta'ala yake game da cika haji da umra a zo da su kamar yanda suke. Idan muka koma ka'ida ta malaman usul, umurni a kai tsaye abinda yake hukuntawa shine wajibci, sai an samu karina da ta sarrafa shi daga wajibci zuwa mustahabbanci. Anan ku babu wata karina wadda ta sarrafa shi daga wajibcinsa wato zuwa mustahabbanci. Dalilin su na biyu shine hadisin da ke tabbace wanda Aisha Allah ya kara mata yadda take cewa qultu ya rasulullah hal 'ala an-nisa'i jihad qala alayhinna jihadun la qitala fi al-hajj wal umra. Aisha take cewa nace ya manzon Allah, shin akwai wajibcin jihadi wato akan mata? Manzon Allah yace kwarai, alayhinna jihadun la qitala fihi, yace suna da jihadi amma jihadin mata babu saran takobi, babu sukar mashi, babu halbin kibiya. Manzon Allah yace jihadin su shine al-hajj wal umra, haji da umra wannan shine jihadi na mata. Mun tabbatar da cewa hukuncin jihadi ko wajibi ne. Anan kenan dalili na biyu daga cikin dalilan malamai waɗanda suka tafi akan cewa umra wajibi ce. Dalilin su na uku shine hadisin da ke tabbace a cikin Abu Dawud da Nasa'i da Tirmidhi. Tirmidhi yake cewa hadisi ne kyaukyawa ingantacce daga Abi Razin Allah ya kara masa yadda shi da kansa ya taka takam takam ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace ya rasulullah inna abi shaykhun kabir la yastati'u al-hajj wala al-umra wala al-dha'an qala hujja ana abika wa atamir. Wannan sahabi ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya manzon Allah, babana dattijo ne wanda yake karfin sa ya kare, bai ya iya zuwa yayi haji da kansa balantana umra, kai yace hatta da ya hau raqumi a labta shi yaje ba zai iya ba ya rasulullah. Manzon Allah sai yace masa hujja an abika wa atamir, ima babanka haji kuma kai masa umra. Lafazin wa atamir anan al'amru ne, al'amru ku a ka'ida usuliyya wato yaqtadi al-wujub, a ka'idar malaman usulu umurni kai tsaye yana bada fa'idar wajibci. Dalilu su na uku shine hadisin da aka rawaito daga Dubayy ibn Ma'bad, hadisin yana tabbace a cikin Abu Dawud da Nasa'i, hadisi ne ingantacce. Yake cewa ataitu Umar radiyallahu anhu faqultu ya amiral mu'minin inni aslamtu wa inni wajadtu al-hajj wal umra maktubaini alayya fa ahlaltu bihima, fa qala Umar radiyallahu anhuma anhu هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. دبي بن معبد الله يقارى ما سيدا يكي تشيوى ناجي ما أمر الله يقارى ما سيدا نتي يا أمير المؤمنين نيما مسلنت أما ناجي تشيوى حجي دا أمرا abubuwa ne waɗanda suke tilas a kaina, Ubangiji Ta'ala ya wajabta mun su. Yace saboda haka abinda nake tabbatar maka ya kai Umar, nayi niyyar haji da umra baki daya. Sai Umar yake cewa tabbas an shiryar da kai ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallam. Kaga anan cewa wa inni wajadtu al-hajja wal umrata maktubaini alayya, lafazin kataba yana daukan bi ma'ana wajaba ko kuma aujaba, kama qala ta'ala ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaykumus siyamu ay furida alaykumus siyamu am farlanta muku azimi. Saboda haka anan sai yace ni na samu haji da umra abubuwa ne waɗanda suke abin farlantawa a kaina. Manzon Allah yace wani Umar yace masa tabbas hakika ku an shiryar da kai ga sunnar annabinka sallallahu alaihi wasallama, kenan bai masa inkari akan fadarsa da yace haji da umra wajibi ne a kaina. Dalili na biyar wanda yake nuna cewa umra wajibi ce shine hadisin Umar, Allah ya kara masa yadda, kissar wato wanda ya zo ya ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya shine Jibrilu alaihi salam. Manzon Allah yake bashi amsa da ya masa tambaya game da musulunci, yake ce masa shi musulunci an ta shahada Allah ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, sai ya ce wa an tuqima salata wa tu'tiya zakata wa tahujja albayta wa ta'tamir wa taghtasila min aljanaba wa tutimmal wudu'a wa tasuma ramadan. Qala fa in qultu hadha fa ana muslim, qala na'am, qala sadaqta. Wannan hadisi yana tabbaci a cikin as-sunan al-kubra na Imam al-Baihaqi da kuma as-sunan na Imam ad-Darqutni, hadisi ne ingantacce kuma tabbatacce. Haka Ibn Khuzaimah a cikin littafinsa as-sahih ya inganta wannan hadisi. Ibn Hajar a cikin Fathul Bari yace danganan hadisin isnadin sai yace Muslim ya fitar da shi, sai dai lafazin ne kawai Imam Muslim bai zo ba da shi, amma hadisi ne ingantacce. A cikin hadisin Jibrilu ya masa tambaya game da musulunci, manzon Allah yace ka shaida babu abun bauta fusa cancanta da gaskiya sai Allah, ka tabbatar da cewa Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam jakada ne na Allah tabaraka wa ta'ala, ka tsida sallah, ka bayar da zakka, sannan kai haji, sannan sai yace wata atamira kuma kai umra, kai wanka na janaba kuma ka cika arwalla, sannan ka azumci watan Ramadan. Me tambayar yake cewa fa in qultu hadha, anan akwai iqlaqul qawli ala alfi'l, aiki ne sai aka yi amfani da fada akan sa, lafazin fada. Idan na aikata wannan yace ni musulmi ne, manzon Allah yace masa kwarai, qala sadaqta, yace kwarai kai gaskiya game da abin da ka fada. To dan haka anan kenan me yace masa ash-shahid wa tahujjal baita wa ta'tamir, kai haji sannan kai umra. Kaga ya nuna masa cewa waɗannan abubuwa su ne wanda suke wajibi akan wato musulmi. To dan haka wannan dalili na biyar akan wajibcin umra. Dalili na shida akan wajibcin umra shine hadisin da Ibn Umar, Allah ya kara masa yadda, yake cewa laysa min ahadin illa wa alayhi hajjatun wa umratun wajibatan la budda min huma, faman zada ba'da dhalika khairun wa tatawwu'un. Wannan hadisi yana tabbaci a cikin as-sahih na Ibn Khuzaimah da mustadrak na Hakim, hadisi ne ingantacce da sunan na Darqutni ta hanyar Ibn Juraij suka rawaito wannan hadisi al-Makki, sannan Imam al-Bukhari yayi ta'liqin wannan hadisi a cikin littafinsa. Abinda ake cewa mu'allaq, hadisin da aka shahi mutun daya a farkon sanadinsa ko kuma aka shahi sanadinsa baki daya, shine ake cewa al-mu'allaq. Shine yake cewa Ibn Umar yake cewa laysa min ahadin illa wa alayhi hajjatun wa umra, babu daya daga cikin musulmi face wajibi ne a kansa akwai haji da umra, yake cewa wajibatan, dukkan su wajibi ne, yace kuma ban makawa musulmi sai ya aikata su. Yace dan haka duk wanda ya dada bayan haji da umra, yake cewa to wannan alkhairi ne ya dada ma kansa kuma neman lada ne. Kenan wannan ya nuna cewa umra wajibi ce kusan dalili guda shida. Kauli na magabata, Allah ya gafarta musu, kauli na biyu suka ce umra sunna ce ba wajibi bace. wannan magana ko daga manya-manyan malamai irin su Abdullahi ibn Mas'ud kuma haka Imam Malik Imam Darul Hijra Allah ya ji kansa shi ma yace umra sunna ce ba wajibi bace haka nan Abu Hanifa An-Nu'man ibn Thabit shi ma ya tafi akan cewa ba wajibi bace haka nan Abu Thawr haka nan Imam Shafi'i a maganar sa wadda take da dadda haka nan wannan kauli na cewa sunna ce shine Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah Allah ya ji kansa shi ma ya tafi akan cewa umra sunna ce ba wajibi bace kuma akan wannan magana Amirus Sanani mai Subulus Salam sharhin Bulughul Maram shi ma ya tafi akan cewa umra sunna ce ba wajibi bace haka nan Imam Shawkani a cikin Nailul Awtar ya tafi akan cewa umra sunna ce ba wajibi bace dalilin su game da cewa sunna ce ba wajibi bace suna da dalilai guda biyu dalilin su na farko shine hadisin Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Jabir yake cewa an masa tambaya game da umra aka ce a wajibatun hi qala la wa anta atamiru fa huwa afdal manzon Allah yace a aka ce masa umra wajibi ce manzon Allah yace a yace amma da za ku yi umra wato shine yafi wannan hadisi yana cikin Tirmidhi kuma Tirmidhi ya kyautata danganan wannan hadisi Imam Ahmad ibn Hanbal a cikin Musnad ya fitar da wannan hadisi Imam al-Baihaqi a cikin As-Sunan al-Kubra ya fitar da wannan hadisi haka ne Ibn Abi Shayba a cikin littafin sa al-Musannaf dalilin su na biyu wato shine hadisin da Talha ibn Ubaidillah ɗaya daga cikin goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna tun daga duniya shi da kansa yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na faɗa yana cewa alhajju jihadun wal umratu taqawwu yake cewa haji jihadi ne yace umra ku neman lada ne wannan hadisi yana cikin sunan na Ibn Majah sai malamai suka ce to waɗannan dalilai naku guda biyu wanda kuka tafi akan cewa umra sunna ce ba wajibi bace zamu yi munakasha akan waɗannan hadisai naku hadisin ku na farko na Jabir wanda yake cewa da aka ma manzon Allah tambaya shin umra wajibi ce manzon Allah yace a ku yi umra yin umra shi yafi suka ce hadisi ne da'ifi domin a cikin sanadin sa akwai wani rawi wanda ake ce masa Al-Hajjaj ibn Arqa shi kuma wannan da'ifi ne a wajen malaman hadisi sharadin hadisi ku tun daga farkon sanadin sa har izuwa karshe ya zamanto riwaya ce ta sika daga sika har izuwa karshen sa domin dole sai an samu ittisalus sanad sannan a samu wato shine wannan ittisalus sanad na farko sannan a samu adalatul ruwa sannan kuma a samu dabdul ruwa sannan kuma a samu adamul shuzuz sannan a samu adamul illa kamar yanda Imamul Baiquni yake cewa awwalu has sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yashudh aw yu'al yarwihi adlun dabitun an mithlihi mu'tamadun fi dabdihi wa naqlihi kamar yanda Hafizul Iraqi yake cewa wa ahlu hadha ash-sha'ni qassamu sunan ila sahihin wa da'ifin wa hasan fal awwalul muttasilul isnadi bi naqli adlin dabitil fuadi am mislihi min ghairi ma shuzuzi wa illatin qadihatin fatuzi to saboda haka sai aka samu a cikin sanadin akwai rawi wanda yake da'ifi shine Al-Hajjaj ibn Arqa saboda haka kenan wannan kafa hujjarsu da wannan hadisi ta rige ta kai kasa ba su da hujja akan cewa umra ba wajibi bace don haka Imam Nawawi yake cewa fadar Imam Tirmidhi da yake cewa inna hadha hadithun hasanun sahihun yace fa ghairu maqbul a cikin littafin sa Al-Majmu' Imam Nawawi sahibu Riyadus Salihin wal Adhkar wa 40 an-Nawawiyya Allah ya ji kansa Allah ya kara masa yadda malamin da ya sharhi Muslim yana da babban littafi wanda ake ce masa Al-Majmu' akan fiqhu Shafi'iyya ne kusan mujalladi 27 ne a cikin littafin sa yake cewa fadar Imam Tirmidhi da yace inna hadha hadithun hasanun sahihun yace fa ghairu maqbul yace magana ce wadda take ba za a amsa ba wala yughtaru bi kalami Tirmidhi fi hadha yace dan haka kada a rudu yace wala yughtar bi kalami Tirmidhi fi hadha yace kada a rudu da fadar Tirmidhi da yace hadisi ne kyaukyawa abisa ingancinsa, yace faqad ittafaqal huffaz ala annahu hadithun da'ifun, yace malamai mahaddatan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda suke da ilimin hadisi riwayatan wa diraya sun tabbatar da cewa Hajjaj ibn Arqa sun yi ittifaki a bisa cewa da'ifi ne. Suka ce ba mu kyale ku ba haka, hadisin ku na biyu na Talhat ibn Ubaidillah wanda Ibn Majah ya rawaito, wanda yake cewa al-hajj jihadun wal umratu tatawu, suka ce shi ma ba mu yadda ba, hadisi ne da'ifi, danganin sa da'ifi ne, domin hadisin kamar yanda yake wajen Daraqutni ne da wajen Imam al-Baihaqi daga Abi Huraira, Hafiz Ibn Hajar yake cewa wa isnaduhu da'ifun, danganin hadisin rauni gare shi. Hafiz yake cewa la yasihu min zalika shay'un, yace babu abin da ya inganta na hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan cewa umra sunna ce. Yace bal rawabun jaham al-maliki bi isnadin hasanin an jabir laysa muslimun illa alaihi umra, yace dan haka abinda zamu gaya muku, ibnu jaham al-maliki, anan al-maliki an dangana shi ne zuwa wata kabila, an gane ku, kabila ce wadda ake ce masa al-malikiyya, akwai kuma mazhab namu na nan shine ake ce masa al-malikiyya, ya rawaito hadisi da dangane kyaukyawa daga Jabir ibn Abdullah Allah ya kara masa yadda, yake cewa laysa muslim illa alaihi umra, yace ba muslimi bi zaman tuba face akwai wajibcin umra akan shi. To dan haka ƴan uwa, anan maganar malaman da suka tafi akan cewa umra wajibi ce, kusan dalili shidda suka zo da shi da aya ta Al-Qur'ani da hadisai marfu'i da mauqufi kusan hadisi biyar. To dan haka waɗannan wanda suka ce sunna ce sun zo da hadisai guda biyu, sai dai dukkan hadisi nasu da suka zo da shi babu ɗaya wanda zai inganta a kafa hujja da shi. Don haka kauli wanda yake arraji a wajen malamai umra wajibi ce, dan haka kenan mu gane ƴan uwa a yi kokari a yi tamattu'i domin a sauke waɗannan farallai guda biyu. ƴan uwa, mun zo ƙarshe kafin mu yi bayani game da fadla ta umra da sifatta, insha Allahu ta'ala sai dai a tare mu idan Allah ya kai mu sati na gaba. Muna fatan abinda muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana, Allah ya ɗaukaka musulunci da musulmi, kafirci da kafirai Allah ya kaskanta su, maƙiyan addini Allah ya halaka su, ƴan bid'a Allah ya ganar da su su dawo kan sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, masu taimakon musulunci da ransu da dukiyarsu Allah ya albarkace su. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
رسول ولذي القربى واليتامى
والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين.